الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد كافين درسي ما يبالي في إذن تنبويه سنة جربات نعم to fuskar tambayar ka ce ban gane ba ka ce limami a raka'a ta uku a magarba sai wanda yayi ta kai kamar tsayuwa ta farko
eh to shi nake wai nake neman tambayar babu da ke fara tsayuwa
to me kake tambaya karatu ya a bayyane
a ayi wai sai wani kamar sai wani
to tsayuwa kuma ta sallah ita ai ya danganta da yanayin abinda mutum ya karanta shine ya danganta da abinda mutum ya karanta tana iya yiwa anan ya dan yi gauga wajen karatu nan kuma ya dan sha akan iya samun tambambanci akan haka na'am wai dangane da cewa a sallah ta magarba sai raka'a ta farko ta kurce maka a lokacin da limami ya salamce zaka ci ko abin da ya rage maka shin fatiha da sura zaka yi a bayyane ko kuma fatiha kadai zaka yi a buye ko kuma a takaice mu ce ramuwa zaka yi ko kuma ciko zaka yi a takaice duk lokacin da wani abu ya kubce maka na sallar liman ka samu wani to iya abin da yake kanka shine ciko abin da ya rage maka ba ramuwa ba wasu malamai sun ce ramuwa zaka yi misali in ramuwa zaka yi raka'a ta farko ta kubce maka kenan lokacin da limami ya salamce sai ka tashi ka yi fatiha da sura a bayyane in dai ramuwa ce zaka yi idan ku ciko zaka yi kenan wannan raka'a da ka samu tare da liman ta biyu da ta uku wannan sune kenan matsayin raka'a ta farko da ta biyu gare ka iya abinda zaka yi kenan ta uku ce zaka ciko fatiha kadai a goye ba sura domin hadisi yana cikin sahihai al-bukhari wa muslim za Allah sallallahu alaihi wa sallama ke cewa idan za ku je sallah tare da ku akwai natsuwa da girmamawa sai yake cewa wala tas'a wala yake cewa idza ataitumus salata fa alaykum bis sakinati wal waqar wala ta'tuha wa antum tas'aw za Allah yace kar ku je sallah kuna guje guje sai yace fa ma adraktum fasallu abinda kuka tarda za Allah yace ku sallata sai yace wa ma fatakum fatimu abinda ya kurce muku manzo Allah yace ku ciko tunda anan lafazin mai manzo Allah ya yi amfani da shi cewa wa ma fatakum fatimu abinda ya kurce muku ku ciko kaga ai ba ramuwa ba ake nihi ciko aka ce kai kenan abinda ka samu na sallar liman wannan shine farkon sallar ka kenan iya abinda yake kanka ciko zaka yi dan haka kenan misali a sallar isha idan ka samu raka'o'i biyu na karshe to idan ka tashi wannan raka'o'i biyu cikowa ne zaka yi fatiha kadai zaka yi a goye wannan biyu da ka samu na karshen sallar liman wanda shi a matsayin sa fatiha ne ba sura to kai a wajenka matsayin masu fatiha da sura suke iya abinda zaka yi kenan cikowa zaka yi wannan ita ce magana mafi rinjaye mafi inganci duk lokacin da ka samu wani abu daga cikin sandar liman wani abu ya kuce maka iya abin da yake kanka ciko wannan abin da ka samu sai ka dauke shi cewa kai shine na farkon ka yanzu misali ka samu raka'a ta karshe a sallar magriba tare da liman raka'a ta karshe wanda a matsayin shi shi liman fatiha ce kadai a goye ba sura to wannan sai ka dauke ta a matsayin cewa ita ce ta farkon ka mai fatiha da sura idan ka tashi sai ka yi fatiha da sura a bayyane sannan idan ka je kai sujada ka gama sai ka zauna kai tahiyya idan ka tashi sai ka kawo fatiha kadai a goye an gane ku wannan shine kaida na'am
ne ma
sai ke mace sura bayan kai fatiha da sura a bayyane ba wata babu ba'adi babu kabla akan ka ko ba'adi akwai malaman da suka tafi akan haka kamar yadda bayani ya gabata malaman malikiya da malaman hanafiya su suna ganin cewa ramuwa zaka yi a duk lokacin da ka samu wani abu na sallar liman wani abu ya kuce maka ramuwa zaka yi wanda su kuma sun kalli lafazin da yake cikin sahihu muslim da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa ma adraktum fasallu abinda kuka tarda ku sallata sai yace wama fatakum faqdu wama fatakum faqdu sai suka ce anan abinda ake nihi da faqdu ma'ana kuramu abin da ya kurce muku malamai suka ce a wannan lafazi na faqdu zamu aro wancan lafazi wanda yake cikin sahihul bukhari da manzo Allah yace wama fatakum fatimu abinda ya kurce muku ku cika dan haka shi zamu aro mu fassara wannan kalima domin shi kanshi lafazin alqaba a yare wanda yake na larauci yana daukan ma'anar al-itimam ma'ana cika abu kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa fa idza qabaitum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra fa idza qabaitum ay atmamtum idan kun cika ayyukan ku na haji kaga anan ba za ka ce ba fa idza qabaitum manasikakum idan kun rama ayyukan ku na haji lafazin alqaba anan ma'anar sa wato shine cikawa kamar yadda a can cikin suratul hajji ubangiji ta'ala ke cewa kumma liyaqu tafakhum waliyufu nuzurahum waliyatawafu bil baitil atiq kumma liyaqu tafakhum ubangiji ta'ala yace sannan alhazzai su cika ayyukan su na hajji waliyufu nuzurahum su cika adda walkin da suka yi tsakanin su da ubangijin su waliyatawafu bil baitil atiq sannan su yi tawafi da daki wanda yake da dadde shine ka'aba ko kuma kace daki wanda yake zafaffe to dan haka lafazin alqaba a wannan ayar ma'anar shi shine cikawa haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisi sahihi sai yake cewa kad qaba wani hakika ya cika me ake nihi da ya cika kwanukan rayuwarsa kamar misali mutumin da ya mutu sai a ce kad qaba ma'ana ya cika kwanukan rayuwarsa ai atamma ajala ya cika kwanukan rayuwarsa don haka magana mafi inganci shine mutun ya yi ciko in kayo akan ramuwa wannan ba kabla akan ka babu ada akan ka amma magana mafi rinjaye shine mutun ya yi ciko ba ramuwa ba na'am
sai sallallahu alaihi wasallam ban da sai ke mutun da dai ke ciko sai daga limamin da wani amma ya tanja wannan kuma ya ne ta da
su ya ja miye ne ka fahimci cewa ya ja wai dangane da wani nau'i wanda yake na tsubu wanda wai so da yawa mutum ya yi sallah wanda limamai za ka ga ba ma limami ba su da yawa za ka ga mutum ya yi haka ya kewaye kansa abinda suke rubutawa wai Allahu ne in aka yi alif an aka yi lamun kin nan guda biyu hawun kin ita ce wai ake haka kamar misali wai ka kiyaye kanka ka sa kanka cikin tsari na Ubangiji subhanahu wataala wannan baya da asali a cikin addini kuma wannan baya nuna cewa limamin da ke haka ba za a bi shi sallah ba matukar ya iya sallah abu ne ya zo da shi wanda yake na bid'a bid'ar da bata fitar da shi ba daga cikin addini na'am a
ko
wai misali idan bayan gama binne mamaci me ya kamata a yi masa na addu'a iya abin da yake karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da jana'iza ma'ana bayan gama binne mamaci iya abin da ake bukata jama'a su tsaya akan kabarinsa kowa ya daga hannu ya yi masa addu'a iya addu'ar shine Allahumma ghfir lahu Allahumma thabbitu ya Allah kai masa gafara ya Allah ka tabbatar masa da amsa wadda take mai dacewa domin Usman Allah ya kara masa yadda ke cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafni almayyit waqafa ala qabri wa qala astaghfiru li akhikum wa salu lahu at-tathbit fa innahu al'ana yus'al Usman yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya gama binne mamaci manzo Allah sai ya tsaye akan kabarin sai ya fada ga jama'ar da suka halarci wannan jana'iza manzo Allah sai ya ce ku roka ma dan uwanku gafara ku roka masa samun tabbacin bada amsa domin a yanzu manzo Allah yace ana masa tambaya me yake cewa istaghfiru li akikum ku roka ma dan uwanku gafara ta yaya kenan zaka fassara wannan lafazi sai ka ce Allahumma ghfir lahu ya Allah ka gafarta masa sai ya ce wasalu lahu tasbita ku roka masa samun tabbacin bada amsa shine sai ka ce Allahumma thabbitu ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa in ma kai wannan addu'a da yare wanda yake na laranci ko kuma ka yi ta da duk yaren da ka iya dan ita addu'a ba a kayyade mu ba cewa dole sai da yaren larauci karatun alqur'ani ne koma wani yare kake ji in dai zaka karanta alqur'ani dole sai da larauci amma ita addu'a duk yaren da ka iya da shi zaka roki ubangiji subhanahu wata'ala idan ba zaka iya fada da larauci sai ka ringa cewa ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa wannan haka ne zaka yawaita wannan addu'a kuma gwalgwadon yanda za a yanke raƙumi a fede a datsa naman araba kamar yanda wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan kun gama binne ni yace ku tsaya ku yi mun addu'a in ɗebe kewa da ku gwalgwadon yanda za a yanka raƙumi a hede a datsa naman araba to akalla mun tambaye wani dan uwa a fede raƙumi a raba akalla ya dauki kamar minti nawa yace aka dan ya dauki kusan minti 30 amma mafi yawan mu a yau muna wuce minti 5 bayan gama binne mamaci dan haka ana buƙatar a dan ja lokaci a yi ta masa addu'a wannan addu'a kuma mabudin ta shine salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko in aka ce salati na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar tunanin ka yi je nesa shine salatin da ya fito daga bakin sa salatul ibrahimiyya a Hausa muka ce waka a bakin mai ita tafi dadi tambaya aka masa ya rasulullah ubangiji ta'ala ya umarce mu a cikin alqur'anin sa mai maka salati da sallama sallama dai mun san yanda muke ma to yaya zamu maka salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunkuya kansa zuwa jimawa manzon Allah ya dago kansa sai yake cewa qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidu majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidu majid don haka kafin kai wannan addu'a sai ka buda ta salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da salatin zaka cika kuma ita addu'ar nan bayan gama binne mamaci a tsaye ake yin ta ba a tsugunna ba sai dai mutumin da in ba zai iya tsayuwa ba saboda larura rashin lafiya ko dattijantaka ba zai iya doguwar tsayuwa ba laifi idan ya gaji yakan iya tsugunnawa amma iya abin da yake karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da yin wannan addu'a ga mamaci bayan binne shi shine yin ta a tsaye tambaya muki shin binne gawa ibada ne ko ba ibada bane ta ina muka fahimci yanda ake binne mamaci ko kuma tun daga zaran Allah ya karbi rayuwar dan adam bawa wanda yake musulmi yaya ake tattala shi, a shafe masa ido, a yi masa wanka, a yi masa likkafani, hatta da yanda ake tafiya in za a raka gawa zuwa makabarta manzon Allah bai bar mu ba sai da ya nuna mana cewa ga yanda ake. Manzon Allah ya ce mahaya waɗanda suke kan abun hawa, manzon Allah ya ce bayan gawa za su bi, gawar za ta wuce gaba su su biyo baya, duk wanda yake kan abun hawa ko keke ne. Wanda yake dan kafa manzon Allah ya ce duk inda ya so, in ma ya shiga gabanta ko ya biyo bayanta ko damarta ko hagunkinta, har in aka kai manzon Allah ya nuna mana ga yanda ake rami na kabari, ga yanda ake sa mawaci cikin kabari, ga addu'ar da ake in za a shigar da shi. Kuma ya nuna mana cewa bayan an binne mamacin ga yanda ake masa addu'ar, a tsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi, haka kuma Usman Allah ya kara masa yadda ya rawaito. Kuma rashin fahimta ne da ganewa na da yawa daga cikin mu, inda zaka koma cikin nassi na Alkur'ani zaka gane cewa ashe addu'a da ake ma mamaci a tsaye ake yin ta ba a zauna ba. Ka koma cikin suratul Tauba, Ubangiji ta'ala ke cewa wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri. Lokacin da Ubay ibn Salul shugaban munafikai Allah ya masa rasuwa, dan sai yazo ya nemi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo ya masa sallah, manzon Allah ya wuce gaba zai masa sallah, Umar ya janyo shi yace ya rasulullahi karka manta fa, wane ne fa, shine fa yace kaza yace kaza yace kaza yace kaza a lokacin nan, a lokaci kaza game da wanda kai. Manzon Allah yace kyale ne ya Umar, ya sake zai wuce Umar ya sake janyo shi yace ya rasulullahi karka manta fa wannan fa. Manzon Allah yace kyale ne ya Umar, manzon Allah ya wuce ya masa sallah, ya masa sallah sako ya zo daga saman bakwai, Allah yace wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Daya daga cikin wannan munafikai idan Allah ya masa rasuwa, Allah yace karka koma yi masa sallah har abada, sai Allah yace wala taqum ala qabri, karka tsaya akan kabarin shi. Ka koma nan cikin tafsirul Jalalain da yace wala taqum ala qabri, sai yake cewa lidu'ai aw ziyara, domin addu'a ko kuma ziyartar shi. Kaga anan me Allah yace wala taqum ala qabri, bai ce ba wala tajlis ala qabri, cai wala taqum ala qabri, karka tsaya akan kabarin sa. To dan haka kasancewar iya abin da yake karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da yin wannan addu'a, game mace bayan binne shi wannan addu'a, iya abin da yake sunna a tsaye ake yin ta ba a sunna ba, an gane ko? Kuma karkace duk jama'a sun zauna ni kadai a ganna a tsaye, abin da ake bukata ko mutum 100 ne, in kai ka fahimci cewa abin da yake sunna shine tsayuwa, to abin da ya dace akan ka shine kai tsaye domin rayar da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma kai kai ne jama'a, Abdullahi dan Mas'ud yake cewa duk abin da ya dace ma gaskiya shine jama'a, koda kai kadai ne, koda kai kadai ne, in dai dace ka dace ma karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kai ake kira jama'a. Dan haka karka rutu da yawan masu zama, iya abin da yake kanka sai ka tsaya. Kuma wannan addu'a karka yi jiran cewa sai wani ya raba muku cewa ku yi salati 10 ga manzon Allah, ku yi, wani ya ce 11, wani ya ce 12, ayi bismillah da kul huwallahu 3, wani ya ce 7, wani ya ce a karanta yasin da tabara, wanda bai iya ba ya kul huwallahu, wannan duka ba karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba. Iya abinda Usman ya rawaito mana cewa yi manzon Allah abinda yake faɗa, istaghfiru li akikum wa sallu lahu tasbita. Kuma babu daidai da hadisi daya wanda ya inganta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dai ni manzon Allah ya taba karanta aya ta Qur'ani a makabarta, sai ma hadisi ingantacce wanda yake nuna cewa makabarta ba wurin karanta Al-Qur'ani bane baya dacewa. Don haka kuma kasancewar ko ziyarar makabarta kaje ba bayan binne mamaci ba, iya abinda zaka yi addu'a zaka yi a tsaye, haka ake ma ake. Aisha Allah ya kara mata yadda ta rawaito hadisi take cewa cikin dare muna kwance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan shimfiɗa daya a cikin mayafi daya. Aisha tace sai naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zari a hankali ya fita daga cikin mayafin, da ya fita sai ya dan janyo kofa a hankali. Aisha tace sai na tashi sai na bi bayansa, ni ma sai na janyo kofa a hankali na rufe, sai na bu bayansa tace sai naga ya nufaci makabarta ta Baqi'a. Aisha tace sai nayi duku-duku na bu bayansa in ga dai inda zai je. Ita iya zatanta tsammani take ɗakin wata matarsa zaya, domin shi Ubangiji Ta'ala bai wajabta masa ban rabon kwana. Iya adalcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne da tausayin da Allah ya kimsa a cikin zuciyarsa yayi rabon kwana tsakanin iyalinsa. Ubangiji Ta'ala chayi da shi turji manta sha'u min hunna wa tu'i ilayka manta sha. To Aisha tace sai naga ya nufaci makabarta ta Baqi'a. Sai na bi shi. Aisha tace da ya shiga sai naga ya tsaya ya daga hannunsa yayi addu'a, yayi addu'a. Abin da ya faɗa ga addu'ar shine Allahumma ghafir li ahli al-Baqi' al-Gharqad. Yace ya Allah kai gafara ga ma'abuta wannan makabarta. Sannan tace ya sake daga hannunsa yayi addu'a. Ya sake daga hannunsa yayi addu'a. An gane ku? Wanda kafin yayi wannan addu'a sai da yace assalamu alaikum dar qaumul mu'minin wa ataakum ma tu'adun ghadan mu'ajjalun wa inna insha Allahu bikum lahiqun. Sai wannan addu'a ya daga hannunsa. Da ya gama addu'a Aisha tace da ya juyo sai na rigaye shi. Nai maza nazo na shigo cikin gida, naje kan shimfida na lulluba ina shisheka. Za Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zo. Da ya dawo sai ji ina shisheka sai ce ya Aisha mi ya faru? Sai nace masa ba komai. Sai ya ce in ma ki bani labarin abin da ya faru ko kuma masanin abin da yake bayyana da koye ya bar labari. Ya ce shin kina zaton Allah da manzonsa za su ha'ince ki? Ya ce a'a. Ya ce Jibrilu ne alaihi salam Ubangiji Ta'ala ya turo shi a wannan lokaci ta kanas domin ya isar mun da saƙon Ubangiji na shine na tashi na je na roƙa ma ma'abuta wannan makabarta gafara. Kuma lokaci ba lokaci bane na shiga gida, don haka Jibrilu alaihi kin rigai kin tube kayanki. Don haka Jibrilu ya dakata a kofa ya sanar da ni na tashi na fito. Ita ce to ya Rasulullahi in zan ziyarci makabarta yaya zan yi? Manzo Allah ya ce ga addu'ar da zaki. Ash-shahid dai anan Aisha ta ce a tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan addu'a lokacin da ya ziyarci makabarta. To dan haka ko ziyaran makabarta ko addu'a bayan gama gurne mamaci iya abin da yake sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yin addu'ar a tsaye. Darasi da ya gabata mun shiga farkon babi na 60 wanda ke bayani dangane da wato karamci da baiwa da ciyar da dukiya a fuskoki waɗanda suke na alkhairi don amincewa game da abin da ke wajen Allah subhanahu wa ta'ala, wanda bayani ya gabata dangane da ma'anar karamci. Idan aka ce karamci a da shi da aljud suna kusa a wajen ma'ana, wanda a Hausa ake cewa baiwa. Menene baiwa? Mutumin da Allah ya masa yawan kyauta, mutumin da kafin a roke shi zai dauka ya bada, idan aka roke shi zai bada, aka koma roƙon shi zai bada, in su 100 za a roke shi ba zai kosa ba, in dai akwai abin da zai bada to zai iya dauka ya bada. Wanda za mu ga cewa wannan shine sifa ta mazanjiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yanda suka samu wannan tarbiyya daga fiyayyen halitta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shi wannan alkaram sifa ce ta Ubangiji subhanahu wataala, kamar yanda ya siffanta kanshi da wannan sifa a cikin Alkur'ani. An gane ko? Kuma cikin suratul Naml, inna rabbi ganiyun kare, lalle Ubangiji na mawadaci ne, wadatar da bata da iyaka, sannan kuma mai karamci ne. Ubangiji Ta'ala mai karamci ne. In so 1000 zaka roki Ubangiji subhanahu wataala, Ubangiji Ta'ala zai dauka ya baka. Dan haka kofar shi ba dare ba rana a bude take. To dan haka mun ce da ayoyin da suke nuna mana iya abinda ake bukata mumini, abinda Allah ya hore masa na dukiya ko mun kankantar shi, to kada ya tsuke bakin aljihu, bakin gwalgwadon ikon shi yayi kokari ya ciyar da wannan dukiya domin neman sakamako a gobe kiyama. Wanda mun wuce da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu, wa huwa khairur raziqi, wanda ita ce aya ta farko a baban. Ubangiji ta'ala yake cewa duk abin da kuka ciyar da shi na wani abu ko mun kankantar sa, fa huwa yukliku, ubangiji ta'ala shine zai mai muku gurbe. Wa huwa khairur raziqin, ubangiji ta'ala shine fiyayyen masu azurtawa, in har akwai wani mai azurtawa to ubangiji ta'ala shi yake sama da shi, balantana babu. Wannan alƙawari ne na ubangiji subhanahu wataala, matukar zamu ciyar da dukiyar mu saboda shi, to yayi alƙawarin zai mai mana gurbe. Wanda bayani ya gabata, kar kai tsammanin cewa idan ka saka dala biyar za a mai maka gurbe. Alƙawari ne na Allah, duk aiki kyaukyawa daya idan bawa ya zo da shi a karan farko sai Allah ya linka masa goma. Man sha'a bil hasanati falahu ashru amsaliha, duk wanda ya zo da kyaukyawan aiki ubangiji ta'ala ya ce ya cancanci kwatankwacin wannan aiki so goma. Daga wannan goma, kamar yadda hadisi yake cikin sahihain, Abdullahi dan Abbas ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ubangiji ta'ala zai linka wannan sakamakon aikin 700, daga goma sai ya koma 700, daga 700 sai Allah ya linka iyayen da yasu. Haka can cikin suratul baqara mai yake cewa matsalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Ubangiji ta'ala yace misalin sakamakon waɗanda suke ciyar da dukiyar su domin ɗaukaka addini na, Allah yace kamathali habba, kamar misalin kwaya ɗaya takci da aka shuka, anbatat sab'a sanabil, wannan kwaya ubangiji ta'ala yace ta tsirar da zangarniya guda 7, fi kulli sumbulatin mi'atu habba, a kadan Allah yace a kowace zangarniya ma'ana a samu kwaya 100. Kamar misali ka dauki kwayar hatsi ɗaya ne ka shuka, wannan kwaya sai ta aihu, idan ta fito sannan sai ta aihu ta yi kara 7, a kowane kai a kadan a samu kwaya 100. Sai yace wallahu yudha'ifu liman yasha, ubangiji ta'ala na lullunka sakamako ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa. To dan haka kasancewar matukar mutum zai ciyar da dukiyarsa ko mun kankantar ta saboda Allah, to Allah ya yi alƙawarin mai masa gurbe. Sannan aya ta biyu, ubangiji ta'ala yake cewa abinda kuka ciyar da shi min khairin, wato na dukiya, domin lafazin khair yana daukan ma'anar dukiya, kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa kutiba alaikum idza habara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyatu lil-walidayn wal-aqrabin bil-ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin in taraka khayran ay in taraka mala. Haka ubangiji ta'ala yace wa innahu li hubbil khayri la shadid, ay wa innahu li hubbil mali la shadid. To dan haka anan Allah yace wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, duk abin da kuka ciyar da shi na dukiya Allah yace kanku kuka wa, domin sakamakon ciyar wannan zai dawo kanku a gobe kiyama. Sai yace wa ma tunfiquna illa bitiga'a wajhillah, kar ku sake ku ciyar da wani abu na dukiyar ku face sai dan Allah, duk abin da zaka yi kai shi dan Allah, in kai dan Allah ne zaka ci sakamakon shi a gobe kiyama. Amma in dai kai dan wasu su fada, dan wasu su yaba, bakin iya sakamakon ka yaban jama'a in har sun yaba, idan ba su yaba ba baka da wani sakamako a nan rayuwarka ta duniya, haka nan a ranar kiyama wali iyazu billahi baka da wani sakamako illa shine azaba ta ubangiji subhanahu wataala akan ciyar da dukiya ba dan shi ba. Shine yace wa ma tunfiquna, kar ku sake ku ciyar da dukiyar ku illa bitiga a wajhillah, sai dan Allah, ma'ana sai dan ku idan fuskar sa. Wannan tabbatar ma Allah ne sifa da daga cikin sifofin da ya siffanta kanshi da ita, wato ita ce sifa ta fuska kamar yadda bayani ya gabata. Sai yace wa ma tunfiqu min khairi, duk abinda kuka ciyar da shi na dukiya yuwaffa ilaikum, Allah yace za a cika muku sakamakon sa a gobe kiyama, ba za a tauye muku komai ba. Shine Allah yace wa antum la tuzlamun, ko ba za a tauye muku ba sakamakon abinda kuka ciyar da shi ko mun kankantar sa. Fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Sai muka wuce da aya ta uku, fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allaha bihi alim, duk abin da kuka ciyar da shi wato na dukiya fa inna Allah bihi alim, ku tabbata Ubangiji ta'ala masani ne game da abin da kuka ciyar da shi. Dan karka ciyar da dukiya ka ringa tsammanin Allah bai san da abin da ka kashe ba. Duk abin da ka kashe ko mun kankantar shi, Ubangiji ta'ala yana sane da shi, kuma za ka samu sakamako akan shi a ranar kiyama. Domin duk wani abu mai koyuwa baya koyuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yakfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama. Don haka yace faman ya'malu mithqala dharratin khayran yara, duk wanda ya aikata aiki na alkhairi daidai da nauyin jankiya shi, Ubangiji ta'ala yace zai ga sakamakon sa. Haka nan wanda ya aikata aiki na sharri ko mun kankantar shi daidai da jankiya shi, Ubangiji ta'ala yace zai ga sakamakon shi a gobe kiyama. To shine anan Allah yace wa ma tunfiqu min khairi, abinda kuka ciyar da shi na dukiya, fa inna Allah bihi alim, kusan da cewa Ubangiji ta'ala masani ne game da abinda kuka ciyar, ba zai tozarta ba, za ku samu sakamako a kansa. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an ibni mas'ud radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. معناه ينبغي ألا يقبض أحد إلا على إحدى هاتين الخصلتين. Wato Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la hasada illa fi sunnataini, manzon Allah yace babu yin guri sai a cikin waɗannan halaye guda biyu. Lafazin al-hasad anan karka dauke shi akan babansa na abinda ake nihi da hasada ainihi a yari na larauci ko kuma mu ce a shar'ance, shine gurin gushewar ni'ima ga wanda Allah ya jaddada ni'imar sa akan shi. Misali mutum ne Allah ya jaddada masa ni'ima, imma dukiya ko ilimi ko ƴaƴa ko wani matsayi ko wani abu wanda yake na daban, sai ka ringa guri kana fatan ina ma a wayi gari wannan ni'ima gaba ɗaya ta gushe, ya tsiyace ku zamanto ɗaya da shi. Wannan shine ake kira da hasada, wanda matsayinta haramu ne, wanda shi ne farkon zunubin da aka saba ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala a duran ƙasa, ko kuma mu ce gaba ɗaya duk a cikin zunubai wannan shi ne farkon zunubin da aka saba ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ta'ala ya fifita Adam alaihi salam da ilimin da Allah ya sanar da shi, Allah ya fifita shi akan jama'a ta mala'iku. Mala'iku gaba ɗaya Allah ya ce ku duka ku yi sujada ga Adam, gaba ɗaya su suka sunkuya suka yi sujada ga Adam sai dai Iblis. Ba komai bai hana Iblis ya duka ya yi sujada ya gaida Adam alaihi salam face hasada. Don haka sai ya ce ana khairun minhu khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin. To don haka kasancewar abinda ake kira da hasada kenan gurin gushewar ni'ima daga wanda Allah ya jaddada ni'imarsa akan shi. To amma anan abinda ake nihi da hasada abinda ake nihi guri da fata, an gane ku? Dan haka manzon Allah yace shi mumini baya hasada, iya abinda mumini yake guri yake. In ya ga dan uwansa Allah ya jaddada masa ni'ima, to baya fatan wannan ni'ima ta gushe, iya abinda yake fata yake guri, shi ma Allah ya masa ni'ima irin yanda ya ma wani, kuma tare da yana addu'ar cewa wani Allah ya dawwamar da shi a cikin wannan ni'ima. To shine anan manzon Allah yace la hasada, babu abunda ya dace mumini yayi guri illa fi sunnatai, manzon Allah yace sai cikin waɗannan halaye guda biyu. An gane ko? Ai illa fi khaslatayn sunnatayn, anan sai ka kaddara illa fi khaslatayn sunnatayn, sai a cikin tadodi guda biyu ko kace halaye guda biyu su kadai ne mumini yakan iya yin guri. Amma duk wani abu ba a buƙatar mumini ya bata lokacinsa. Abu na farko sai manzon Allah ya ce rajulun atahu Allah malan, mutumin da Allah ya azurta shi da dukiya, fasallaqahu ala halakatihi fil haq, Ubangiji ta'ala ya saka shi ya hore shi a bisa kashe wannan dukiya akan hanya wadda take ta gaskiya. Mutum ne Allah ya azurta shi da dukiya, Ubangiji ta'ala kuma sai ya hore shi ya masa dace wannan dukiya ta shi yana ciyar da ita a hanyoyin da Allah ya ce a saka, hanyoyi wanda suke na ɗaukaka addininsa. Maza Allah ya ce wannan shi ne mutum zai yi buri, wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutumin da yayi burin cewa ina ma a ce ina da dukiya irin tawa ne, ya ringa ciyar da wannan dukiya domin ɗaukaka addinin Allah. Manzon Allah ya ce da shi da wanda yake da wannan dukiya yake ciyarwa, manzon Allah ya ce duk ɗaya suke. An gane ku? Ko da bai samu ba dukiyar ya ciyar, a wannan niyya ta gaskiya yana da sakamakon ciyar da wannan dukiya a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Haka nan mutumin da ya yi burin, mutumin da yake da dukiya yake sabon Allah, ina ma a ce ni nike da kaza, ni ma in ji daɗi da rayuwa, in yi abin da na ga dama, to shi ma shi da shi daidai suke a cikin zunubi saboda gaskiyar niyya. To don haka a nan shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce farkon abin da mutum zai iya yin buri shine yace rajulun atahu Allahu malan, mutumin da Allah ya bashi dukiya, fasallaqahu, Ubangiji ta'ala ya saka shi ko kuma kace ya hore shi ya masa dace ala halakatihi, a bisa ciyar da wannan dukiya, fil haqqi, a fuskoki waɗanda suke na gaskiya, inda Allah yace a saka ne yake saka dukiyar. To maza Allah yace wannan shine kakan iya yin guri a rayuwarka. Na biyu sai ya ce wa rajulun atahu Allahu hikima, da mutumin da Allah ya bashi wato hikima. Me ake nihi da hikima a nan? Sanin hukunce-hukuncen addini, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa yu'til hikimata man yasha wa man yu'tal hikima faqad utiya khairan katira. Idan aka ce sanin hukunce-hukuncen addini, a farko Al-Qur'ani shine jagaba, dan akwai riwaya da tazo mutumin da Allah ya sanar da shi Al-Qur'ani wanda yake tashi ba dare ba rana game da karanta wannan Al-Qur'ani da yin aiki da shi. To da haka anan sai ya ce da mutumin da Allah ya bashi hikima shine sanin hukunce-hukuncen addini. Sai ya ce fa huwa yaqdi biha, yana hukunci da wannan abin da Allah ya sanar da shi, wa yu'allimuha, sannan kuma yana karantar da jama'a. Maza Allah ya ce wannan shi ne na biyun da wato mutum yakan iya yin guri a rayuwarsa. To don haka kasancewar wannan na nuna mana ashe duk wani abu na rayuwar duniya tarkace ne, maimakon ka ɓata lokacinka a kansa, abinda ya kamata ka kautar da tunaninka daga wannan. Waɗannan su ne abubuwa biyu kaɗai wanda manzon Allah ya taƙaita cewa in ma mutum yakan iya yin guri a rayuwarsa, in ma ka yi gurin mutumin da yake da dukiya yake kashe wannan dukiya domin ɗaukaka addinin Allah, ko mutumin da Allah ya sanar da shi hukunce-hukuncen addini, yana hukunci tsakanin jama'a da wannan abin da Allah ya sanar da shi, sannan kuma yana ƙoƙarin karantar da jama'a, su kaɗai ne abin da ka iya yin guri. Don haka a matsayinmu na muminai, mahalli ɗaya takne ya dace mu yi takara mu yi hamayya shine akan ayyuka waɗanda suke na ibada domin neman sakamako na Ubangiji subhanahu wa ta'ala a gobe kiyama, ita ce aljanna. Don haka Allah ya ce wa fi zalika falyatanafasul mutanafisin, game da abin da ya shahi lahira Ubangiji ta'ala ya ce masu takara su yi takara, amma abin da ya shahi lamarin duniya ba a buƙatar mumini ya zamanto yana guri yana hamayya. Don haka kuma wannan yana nuna mana cewa dukiya idan Allah ya azurta ka da ita, to abinda ake bukata kayi kokari ka bude bakin aljihu, bakin iya gulgudan abinda Allah ya hore maka kayi kokari ka ciyar. Zamu iske hadisi wanda yake nuna mana gulgudan ciyarwarka gulgudan yanda Allah zai bude maka hanyoyin samu. Idan ka tsuke bakin aljihu, Ubangiji subhanahu wataala sai ya tsuke ma. Don haka kasancewar anan ana bukatar mutum yayi kokarin ciyar da dukiyar shi. In har za ka iya sadaukantar da duk abin da ka mallaka a rayuwarka ka ciyar da shi fi sabilillahi, ka yi wasiya da shi akan cewa a sarrafa duk abin da ka mallaka akan fuskoki na alkhairi, in dai ba ka da magaji to wannan ya halatta, amma in dai kana da magaji wanda zai gaje ka, sawa'an matarka ce ko kuma ƴaƴanka ne ko mahaifanka ne ko kuma yayyinka ne ko kanninka ne ko ƴan uwan uba ne, waɗanda dai za su iya gadan ka, to baya halatta ka yi wasiya da dukiyarka gaba daya, iya abin da ya dace sai kai wasiya da kashi ɗaya daga cikin ukun wannan dukiya. Dan Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ma ga Sa'd ibn Abi Waqqas lokacin da ba shi da lafiya, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya gaida shi. Yace ya Rasulullahi, kana ganin halin da nake ciki, rashin lafiya ta kai matuƙa da ni. Yace ya Rasulullahi, ni mutun ne ma abucin dukiya, ba ni da wanda zai gaje ni kwace diyata daya daya. Ya Rasulullahi, zan iya kasa dukiyata kashi uku in yi sadaka da kashi biyu? Manzo Allah yace masa, zan iya kasa dukiyata kashi biyu in yi sadaka da rabi, in rike rabi? Manzo Allah yace masa, yace zan iya kasa dukiyar kashi uku na daudaye na bada? Manzo Allah yace, kwarai zaka iya yin sadaka da kashi ɗaya daga cikin ukun dukiyarka, amma ka san da cewa kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya ma mai yawa ne. To dan haka in mutum yana da magaji, ba a buƙatar mutum ya sadaukantar da dukiyarsa gaba daya. An gane ku? Dan haka kenan sai ka ciyar bakin gulgudan iya iyawarka, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce, wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqik wala tabsuduha kullal basti fataqauda maluman mahsura. To shine anan Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana cewa abinda ake bukata ga duk mutumin da Allah ya wadatar da shi, to ya ringa kokarin kashe dukiyar shi akan hanya ta daukaka addinin Allah, kamar yanda anan Manzo Allah ya sanya shi a layin mutum biyu, wanda mumini a rayuwarsa in yana iya yin burin wani abu, to wannan shine za a iya yin burin sa a rayuwa. Wannan kuma yana nuna mana fadla ta sanin hukuncen addini da karantar da jama'a, domin anan shine Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya wato alayi na biyu kenan, mutumin da Allah ya azurta shi sanin hukuncen addini yana kokarin karantar da jama'a, to wannan shi ma akan iya burin sa. Wa anhu radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, أيكم مال وارثه أحب إليه من مالي؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري. أما حديث دي غباتا كرك فهمتي cewa ashe dukiya ita take gaba da ilimin addini, wannan ba haka bane. An gane ku? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai gabatar da dukiya ba akan ilimin addini a sunan cewa dukiya tafi ilimi. Ilimi shi yake gaba da komai a rayuwa. Shi kadai ne Allah ya umarci manzonsa cewa yayi gurin cewa Allah ya kara masa, ko yayi addu'ar cewa Allah ya kara masa, wa qur rabbi zidni ilma. To dan haka shi a wannan hadisi na biyu Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ke cewa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ayyukum malu warithihi ahabbu ilayhi min mali. Manzo Allah yace wai a cikin ku wane ne dukiyar magajinsa tafi soyuwa a wajensa sama da dukiya wadda take mallakar shi? Tambaya Manzo Allah ya ma sahabbai, yace ayyukum malu warithihi, yace wai wane ne a cikin ku wanda dukiyar magajinsa ahabbu ilayhi tafi soyuwa a wajen shi min malihi sama da dukiya wadda take mallakar shi? Kamar misali anan mu ce a cikin ku wane ne ya fi son dukiyar dan shi sama da tashi? Sahabbai sai suka ce ya Rasulullah ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilayhi. Suka ce wallahi ya Manzon Allah, a cikin mu babu daya face dukiyar shi tafi soyuwa a wajen sa sama da dukiyar magajinsa. Kowa da kake gani a cikin mu nan, suka ce ya Rasulullahi ya fi son dukiyar shi sama da dukiyar ɗan shi. Kana sai Manzon Allah ya ce a'a, fa inna malahu ma qaddam, dukiyar mutum shine abin da ya gabatar ma kansa a rayuwarsa. Abin da kai kokari ka kashe na dukiya domin ɗaukaka addinin Allah, wannan ita ce dukiyarka ta haƙiƙa wadda take mallakar ka. Wannan kuma shine iya abin da ka ci riba a rayuwarka ta dukiyarka. Shine yace fa inna malahu ma qaddam, dukiyar mutum abin da ya gabatar ma kansa. In ka kashe dukiya saboda Allah to wannan zaka samu sakamakon ta a gobe kiyama wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa azama ajra sai yace wa ma lawarisihi ma akhar dukiyar magaji bazan Allah yace abinda ka jinkirta duk abinda ka bari bayan wucewar ka zuwa lahira wannan dukiya ce ta magaji idan misali ka mallaki miliyar dubu a rayuwarka a cikin miliyar dubu kai kokarin kashe jikka dari fi sabilillahi wannan jikka dari ita kadai ce zaka samu sakamakon ta a gobe kiyama duk abinda ka bari na wannan dukiya daidai da dala ɗaya tak ba zaka samu sakamakon ta a ranar kiyama wadannan magada da ka bar musu dukiya ta zama mulkin su yanda kai ma ka zo duniya babu daidai da taro tare da kai ko ko mu ce daidai da dala babu tare da kai haka zaka koma an gane ku wannan dukiya ka isko ta ne kasancewar kuma dole zaka barta wasu su mai gurbin su ma kuma haka za su taka rawar su wuce wasu su gaje su kamar yanda Ubangiji ta'ala ke cewa kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada a hadisi sahihi yace dan adam a kullun cha yake dukiyata dukiyata manzon Allah yace wa inna malahu min malihi salasun iya abu uku ne kadai nashi a cikin wannan dukiya manzon Allah yace ma anfaqa fa afna abin da ya ciyar da wannan dukiya a karan kansa ko ga iyalin shi yayi kashin sa wannan shine haƙƙin shi na farko sai yace aula bisa fa abla ko abin da ya saka a jikin sa na tufafi ya tsufar da shi na uku manzon Allah sai yace auta saddaka fa amba ko abin da yayi sadaka da shi ya wuce sai yace wa masiwa zalika fa huwa zahib duk abin da ya bari na dukiya yace wannan zai tafi wa tarikuhu linnas kuma zai bar wannan dukiya ga jama'a kamar yanda Ubangiji ta'ala ke fada kam taraku min jannati wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadhalik wa awrathnaha qauman akharin to dan haka shine anan manzo Allah yace fa inna malahu dukiyar mutum ma kaddama abin da ya gabatar ma kansa a rayuwarsa shine sakamakon shi kenan dan wannan abin da ka kashe in kai dan Allah shine zaka tarar da shi sakamakon ka a gobe kiyama kuma ai ya ishe mu wa'azi in mi mutun ya tara a rayuwarsa na dukiya da yaya shin waye taba tafiya lahira a zo a kulle kudade a hada a sanya a cikin kabarin sa in miliyar dubu ya tara ba a daukan daidai da jikka guda a ce a saka a cikin kabarin sa in ya ga abin saya a can zai saya an gane ko in ba waɗanda suke ba ba su da tunani ba su da hankali ko su kansu sun san bannar dukiya ce ba sa sakawa to dan haka kenan anan ana nuna mana cewa mu yi kokari mu gabatar ma kanmu kenan mutum tun yana cikin kaidi na rayuwa ya kamata mutum ya tanada ma kansa yanzu misali ka dauka ma'aikacin gwamnati a kullun in yana aiki me yake menene a cikin tunaninsa so yake ya ringa dan fitar da wani abu daga cikin albashinsa yayi kokari ya tanada ma wani abu kenan na retirat din shi wanda in ya kai kenan lokacin ya daina aiki dattijantaka ta cin masa kenan zai samu dan abin da zai ringa biyan bukatunsa to dan haka shi wannan fa akan lamari na duniya ne ko mutum yake da wannan tunani fa lokacin da yake samu sai ya ce bari in yi kokari in tanada ma kaina domin in karfi ya kare nayi ritaya kenan ina da dan abin da zan iya juyawa ko ina da dan gidajen da in na amshi kudin haya ma zan iya biyan bukatuna a rayuwa na sun ishe ni to anan ka nemi dukiya Ubangiji ta'ala ya baka me zai hana ka tanada ma kanka ka shirya ma kanka babbar ritrat ita ce ta yinin alkiyama to dan haka anan manzon Allah ya mana bayani wanda yake mai gamsarwa dukiya ta hakika ta mutun shine yace ma kaddam abinda mutun ya gabatar ma kansa sai yace wa malu warisi sai yake cewa wa malu warisi dukiyar magaji manzon Allah yace ma akhar abinda mutun ya jinkirta kenan duk abinda ka bari wannan dukiya ce ta magada wanda in ka dauki rayuwar mu ayo wallahi mafi yawan mu mun fi son dukiyar magadan mu akan dukiya wadda take tamu zaka ga mutum ya mutu ya bar kudade miliyoyika, amma inda zaka kiyasta a rayuwarsa, in ya bar miliyan 100 bai ba aikin miliyan 20 a ciki, da wuya in yayi aikin miliyan 20 a ciki. To wannan yana kudaitar da mu akan cewa duk abin da mutum ya mallaka yayi kokari kenan ya ware ma kansa guzurin da zai tarar da shi a gobe kiyama, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wani misali ana wa an jabi wa ana adi ibn hatim radiyallahu an anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama qala ittaqun nar walau bi shiqqi tamra, muttafaqun alaihi. Wato adi ibn hatim Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa ittaqun nar walau bi shiqqi tamra, manzon Allah ya ce ku sanya garkuwa tsakaninku da wuta, manzon Allah ya ce koda daidai da tsagin dan dabino ne. Wanda kar mu manta hadisin ya gabata tun a cikin baban da ke bayani dangane da yawan hanyoyi waɗanda suke na ayyukan alkhairi, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman fayanzura aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzura ashama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzura bayna yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi fattaqun nar walau bi shiqqi tamra. Manzon Allah yake cewa babu ɗaya daga cikin ku face sai Ubangiji subhanahu wata'ala ya masa zance a ranar kiyama tsakanin shi da Ubangijinsa babu an tamfara shi. Tarjuman shine kenan wanda ke daukan yaran wannan ya fada ma wani ga abinda wani ya ce, sannan ya dauna shi ya fada masa, kamar mutum biyu ne suka haɗu kowa baya jin yaran kowa, sai aka samu wanda yana jin yaran su gaba daya, kenan kai sai kai bayani, in kai bayani shi wannan an tamfara shi sai ya gaya ma wani kaza da kaza ya ce, sannan shi ma yayi bayanin sa sannan sai ya gaya ma wannan. To haka kowa daga cikin mu, babu ɗaya daga cikin mu a ranar kiyama kowa sai Allah ya masa zance babu an tamfara shi tsakanin mu da Ubangiji. An gane ku? Mu fahimci abinda Ubangiji subhanahu wata'ala zai faɗa mana, babu wani wanda za a ce sai an kawo wanda zai an tamfara shi tsakanin shi da Ubangiji, kowa sai Allah ya masa zance. Shine sai yake cewa fayanzura aymana minhu, a wannan yini manzon Allah ya ce bawa zai kalli damar sa, fala yara illa ma qaddam, ba zai ga komai ba face abinda ya gabatar, duk abinda ka tara na dukiya da ƴaƴa da wani matsayi na mulki ka baro shi a bayan ka duniya, abinda ka gabatar shine kadai zaka gani a damar ka na ayyuka waɗanda suke na kwarai. Sai yace wayanzura ash'ama minhu, sannan bawa ya waiwaya hagunkin sa, fala yara illa ma qaddam, ba zai ga komai ba sai abinda ya gabatar ma kansa na miyagun ayyuka. Wayanzura bayna yadayhi, manzo Allah yace zai kalli gaban sa, fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi, ba abinda zai gani sai dai wuta tana ci balbal a gaban sa. Manzo Allah sai yace fattaqun nar, ku ji tsoron Allah, ma'ana ku sanya garkuwa tsakaninku da wuta. Lafazin fattaqu an ciro shi ne daga al-wiqaya, asalin kalima ta attaqawa an ciro ta ne daga al-wiqaya, al-wiqaya ita ce garkuwa. Idan kana tsoron abu sai ka zo ka sanya wani abu ya zame maka shamaki tsakaninka da shi. Da yace fattaqun nar ay ij'alu bainakum wa bainan nari wiqayatan taqikum an zalik, ku sanya wata garkuwa tsakaninku da wuta wadda za ta kare ku. Shine manzon Allah yace ku nemi kariya tsakaninku da wuta, sai yace walau bi shiqqi tamra, koda da tsagin dan dabino ne, ba ma hudin dabino guda ba, koda rabin dan dabino ne, idan ka fasa ka ci kaga wanda yake da bukata mai ka masa fi sabilillahi. Wannan yana nuna mana aiki na alkhairi ba a ganin kankantar shi, baka san ba wani aiki ne zai fitar da kai a gobe kiyama. Ko mun kankantar aiki na alkhairi to kar ka bari ya kuce maka. Wanda kar mu manta a wannan babi wanda yake bayani dangane da yawaitar ayyuka na alkhairi, na nuna mana akwai wani bawan Allah hanya ce yake bi yana wucewa sai ya ga reshen itaciya ya karkato, da kyaukyawar niyya sai ya je ya sare wannan reshe, yace dan kada ya karci jama'a masu wucewa. Wannan dan aiki da ya Allah ya amsa a sanadiyar wannan aiki, Allah ya kai shi aljanna. Wanda kuma hadisi ya gabata wata karuwa daga cikin banu Isra'ila, kishirwa ta kuro ta, ta zo gindin rijiya ta shiga ta sha, da ta fito sai ta ga kare yana kartan kasa saboda tsananin kishirwa. Manzon Allah ya ce sai ta tausaya masa ta koma shiga cikin rijiyar ta ciko takalminta na fata wanda ake kiran shi kufi ta ciko shi da ruwa ta ba karan wannan ya sha. Allah ya karbi wannan aiki a sanadiyar shi Allah ya gafarta mata ya kaita aljanna. Dan haka annabi manzon Allah ya ce ko da tsagin dan dabino ne to mi kokari mu sanya ya zame mana garkuwa tsakaninmu da wuta. Dan haka ita sadaka garkuwa ce tsakanin bawa da wuta a ranar kiyama. Wa an Jabir radiyallahu anhu annahu qala ma su'ila rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama shay'an qabru faqala la muttafaqun alayhi. Wa tu Jabir Allah ya karra masa yadda ke cewa da dai ba a taba tambayar manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama wani abu. Faqala la manzon Allah ya ce a'a in dai a roke shi to manzon Allah ya dauka ya bada sai dai in babu ba za a taba roƙon shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ayi gaba a'a in dai akwai to manzon Allah zai dauka ya bada. Wanda kar mu manta tun a cikin babu sabr hadisi ya gabata mutanen Madina suka zo suka roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauka ya ba su suka sake roƙon shi ya dauka ya ba su suka koma roƙon shi ya dauka ya ba su sai da aka kai duk abin da yake wajen sa manzon Allah ya kakkabe ya mika musu. Manzon Allah ya ce to ku san da cewa babu wata dukiya da zan tanade ta na ki dauka na baku. Manzon Allah ya ce amma duk mutumin da ya nemi kamewa Allah zai azurta shi da kamewa. Duk mutumin da ya nemi wadatar da zuciyarsa Ubangiji Ta'ala zai saka masa wadata. Duk mutumin da ya kallafa ma kansa hakuri Ubangiji Ta'ala zai azurta shi da daukan hakuri. Manzon Allah ya ce ba a taba ma bawa kyauta kyauta fiyayya sama da daukan hakuri. To dan haka anan shine Jabir yake cewa ba a taba tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani abu da dai faqala la manzon Allah yace a shine wannan mawakin wanda ake kiran shi Al-Farazdaq da yana yaban Ali ibn al-Husayn jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama chai ma qala la qattu illa fi tashahhudihi laula tashahhuduhu kanat la'uhu na'am kanat la'ahu na'am. Yace ma qala la qabu yace jika manzon Allah da dai bai taba cewa ba a in dai a roke shi ya dauka ya bada. A Hausa muka ce ai barewa bata gudu dan ta yi rarrafe. Ma qala la qabu yace bai taba cewa ba a da dai a ce kawo yace a yace illa fi tashahhudihi sai dai a cikin tahiyya kawai ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wai kalima ta labi taba cewa ba sai dai a cikin tahiyya. Ma qala la qaddu illa fi tashahhudihi bai taba cewa ba la sai dai a cikin tahiyya yace ashhadu an la ilaha illa Allah yace laula tashahhudu in ba dan tahiyya ba da yake yace laƙin shi ma da ta zamanto na amci. An gane ku da laƙin shi ta zamanto na amci. To wannan yana nuna mana karamci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanda duk abin da manzon Allah ya mallaka in dai mabukaci ya tambaya to manzon Allah bai ya maida shi hannu wuri. Wanda kar mu manta fa hadisi ya gabata wata fa mabaraciya ta zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yaranta biyu a rungume ta sallama gidan Aisha. Aisha ta buga ta buga ta samu abin da za ta ba su sai dan dabino uku kawai a cikin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka rasa abin da za a ba almajiri sai dan dabino uku. Aisha sai ta dauko sai ta bata sai ta dauki dayan ta ba yarinya guda ta dauki dayan ta ba dayan kuma za ta ci yaran kuma hallo sai suka wannan sun cinye nasu kuma hallo sai suka gara ma uwar ido sai ta dauki dayan nan hallo sai ta raba sai ta ba su. Wanda a ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Aisha ta bashi labari irin wannan abun mamaki da ta gani yaranta ne guda biyu take dauke da su ita almajirar ta zo babu abin da za a ba ta sai da bino uku ta ba yaran da bino biyu ita za ta ci ɗayan yaran suka yi gaugawa suka laƙume nasu kuma suka meka mata hannu ta raba ta ba su. Manzo Allah ya ce duk wanda aka jarrabe shi da waɗannan kiyama ta ya kyautata musu manzo Allah ya ce za su zame masa garkuwa tsakanin shi da wuta a ranar kiyama. To dan haka anan abin da ake bukata mu yi koyo da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wajen irin wannan karamci nashi. Duk wanda zai nemi mu taimaka mushi in dai muna da to ko mun kankantar abu ya kamata a dauka a bashi, kar a maida shi hannu wuhi. An gane ko? Kar a maida shi hannu wuhi. Karamci kamar yanda bayani ya gabata sifa ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. In dai ka roki Allah to Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai ya maida ka hannu wuhi sai ya biya maka bukatarka matukar ka cika sharuɗa na addu'a. Hadisi ne sahihi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah ta'ala hayyun karimun yastahi idza rafa'a al-'abdu ilayhi yadayhi an yurdahuma sifran khaibatayn. Lalle Ubangiji subhanahu wa ta'ala, manzo Allah yace mai matukar kunya ne kunya wadda ta dace da girman sa, sai yace karimu Ubangiji ta'ala mai matukar karanci ne. Ubangiji ta'ala na kunyar bawansa idan ya daga hannu ya roke shi Ubangiji ta'ala ya dawo masa da hannuwan sauhi. Dan haka manzo Allah yace in ka roki Allah abu, in ma Allah ya baka abinda ka roka ko kuma a jinkirta maka a lullumka maka a baka sama da abinda ka roka ko kuma kasancewar wannan addu'a a tanada maka sakamakonta a gobe kiyama. To dan haka shine anan malam ya shigo da wannan hadisi yake nuna mana da dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba maida mabukaci, domin manzon Allah ba shi da kwadai dangane da lamarin duniya, domin ya amince da abin da ke wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Nan zamu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.